A halin yanzu dai ana fama da matsanancin rashin man fetur a gidajen sayar da man fetur dake Ibadan. Wannan rashin man fetur yayi sanadiyar wasu mabukata suna kwana a gidajen man suna jiran gawon shanu kamar yadda wasu da nitarar a wani gidan man suka sheda mini.
If I not get for it, that's not thing I'm gonna do. That's why it's clear 2 days for filling station. That is not good.
Yace idan bai sami man fetur ba ba abin da zai yi don haka yayi kwanaki biyu a gidan man. Wannan abin baya da kyau.
Move about is very very difficult. To get through now is not an easy task.
Shiko wannan da na iske yana gumi a kofar wani gidan man yace yin tafiya yana da wuya. Samun man fetur ba abu ne mai sauki ba.
I don't understand this country. You have something and they suffer for that thing you have.
Wannan bawan Allah da ya bata fuska saboda rashin samun man fetur don zubawa motar sa yace shi kam bai fahimci wannan kasa ba. Muna da abu kuma muna shan wahala ga abin da muke da shi. Shiko wani mai hayar babur yace a halin yanzu yana jin yunwa saboda ana sayar da litar man fetur akan naira 150 da naira 200. Wannan mutum ya faɗi cewa suna sayan litar man fetur akan naira 250 da naira 270. Wasu masu mamma suna cewa sai naira 400. Ban san lokacin da wannan lamarin zai kawo ƙarshe ba. Talakawa na wahala. Don haka ina son gwamnatin tarayyar Najeriya ta dubi wannan lamarin ta yadda komai zai daidaita. Wannan ƙarancin man fetur dai da ake fama da shi a birnin Ibadan da wasu sassan kudu maso yammacin Najeriya ya yi sanadin tashin farashin kayayyaki da ƙarin kuɗin sufuri. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.